أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. ونعوذ بك من حال أهل النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na talkhisu ahkamil janaiz na al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. Wanda wannan karatu darasin mu shine na hudu a cikin wannan littafin. Wanda a darasin yi na uku da ya gabata mun shiga wato fasali ko kuma lamba ta uku da malam ya kawo mana bayani game da wato ma ala al-hadiri ba'da mautihi, ma ala al-hadirina ba'da mautihi, game da abin da ya shahi wanda suke halarce a wajen mamaci mi yake kansu. Mun ga gaba ta 17 wanda malam ya kawo mana cewa lokacin da kake nan Allah subhanahu wataala ya dauki ran bawan shi, to abu na farko wato wanda ya dace kai game da wannan wato bawa wanda Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwar shi shine mutun ya rihe mishi wato idanuwan shi, shine ya ce an yaghmudu aynayhi, wato ya rihe wato ya shahe mishi idanuwa. Sannan wa yad'u lahu, yayi ma wannan mamacin addu'a, saboda hadisin Ummu Salama yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wajen Abi Salama lokacin da wato idanuwan shi sun yi sama kamar yanda idan ran mutun yayi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar, ai rayin dan adam idan aka karbi ran shi wato dibi yana bin shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mutane daga iyallan Abu Salama suka kwashi za su yi kuka, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kada ku yi kira ko kuma ku yi ma kanku wata addu'a in ba abin da ya shafi alkhairi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace innal mala'ikata fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, kusan da cewa lalle mala'iku suna yin amin amin game da abin da kuke faɗi. Misali lokacin da mutun ya mutu, buku zo ba kuka yi addu'a ta kirki kuke mishi addu'a, ko kuma kuka dora hannu kuke yin abu na galgajiya ko kuma mu ce abu na jahiliya na maguzanci na irin wane ya mutu ya mun mutu mun lalace gimshiki ya wadi giwa ta wadi menene kaza da waka bar mu mun lalace, to mala'iku wannan kamar addu'a ce kuke ma kanku, kuna addu'a kun lalace mala'iku suna amin. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal mala'ikata tu an ta'minuna yu'minuna ala ma taqulun, mala'iku suna yin amin game da abin da ya shahi abin da kuke kwadi. Annabi sai yace Allahumma ghfir li abi salama, ya Allah ka gafarta ma abi salama, warfa darajatahu fil mahdiyyin, ya Allah ka daga daraja Abu Salma a cikin bayinka shiryayyu, wa khluf fi aqrihi fil ghabirin, ya Allah ka maye mishi bayan shi wato akan zuriya da iyali da ya bari. Yace waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma Abu Salma, wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah ka yalwata mishi abin da ya shahi qabarin shi, wa nawwir lahu fihi, ya Allah ka haskaka mishi qabarin shi. Wato wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ma Abu Salama. kenan a wannan gaba kamar yanda bayani ya gabata abinda zan ma dauka shine cewa dukkan lokacin da kana halarce wani bawan Allah ya mutu ko dan uwanka ko wani wanda kana nan ya rasu kenan abu na farko da zakai shine ka shahe mishi wato idanuwa sannan abu na biyu shine addu'a kai ta mishi wato abin da ya shahe addu'a kai ta mishi addu'a saboda addu'a wato yake bukata abu na gaba wanda shine zan mu tashi nan ne ko jimun yace an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi li hadisi aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibara wato idan mutun ya mutu bayan an shahe mishi ido ana ta mishi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi Allah gafarta mishi Allah ya haskaka mishi kabarin shi to abu na gaba shine a rihe shi shine malam yace an yughattu bi thawbin yasturu jami'a badani wato alaihi arihe dukkan wato jikin shi a samu wata tufa ko wani mayahi ko wata dara wadda za a rihe dukkan gangan jikin shi wato wannan sunna ta tabbatar da haka shine malam yace li hadisi aisha radhiyallahu anha saboda hadisin aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sujjiya bi burdin hibara wato an rihe shi da wani malullubi wanda yake kira abin da ya shahi wato yaman an rihe shi wato da wannan malullubin mai kabri wato aka rihe annabi sallallahu alaihi wa sallam kina wannan ya nuna mana gawa ba a barin ta haka nan misali ko da accident akai abinda yafi dacewa a samu wani abu a zo a rihe mamacin shi yasa zaka ga wasu suna kokari in babu wani abu zaka ga idan ya mutu zaka ga an tsora mishi wani karto da wani menene an suturce shi to wannan sunna ta tabbatar da cewa dukkan mutumin da ya mutu ana so bayan kahin a zo wajen jahaza shi da wasu abubuwa ya zamanto an suturce abinda ya shahi gangan jikin shi kenan a rufa mishi wani mayahi ko wata rara ko wata tufa ko wani abu wanda zai rihe wato gangan jikin shi gabaki daya sai dalun abu na gaba yace wa hadha fi ghairi man mata muhriman amma wannan ya takaita ne ga wanda ya mutu ba yana da dauke da harama ba dauke da harama shine harama ta aikin hajji ko umara fa innal muhrima la yughatta ra'sahu wa wajhahu li hadisi ibn abbas saboda shi wanda yake wato dauke da aikin hajji ko kuma umara ba a rihe mishi huskar shi da kai shi yasa yana daga cikin sharadin wato abin da ya shahi aikin hajji mutumin da namiji bayan rihe kanshi da huskar shi bayan rihe kanshi da huskar shi dan kaje aski dan kaje mai ake ce mishi hajji haka duk kurar da ake duk iskar da ake ba zaka dauki mulullubi ba kace ka ruwa ma kanka duk ruwan da ake shi yasa wasu daga cikin wato mazahib in ban manta ba mazhaba ta hanafiya ce su hata da mota ba su shiga wanda aka rihe sai an yace saman tuko za a dauko su a haka kowa yana ba su rihe ba komai su wannan ijtihadin su ne amma sun zurfafa da yawa an zurfafa da yawa ka shiga mota ka shi in haka ne kenan ba ka shiga ba daki dire ka tsaya kenan a rana a waje hili to amma abin da yake sunna ta tabbatar ba ka rihe kanka ba da huskar ka ba yawa zaka gani alhazai wasu sun tai wasu basu karanta ba suka tahi hajjin alhamdulillah amma yanzu irin wuraren mu nan ana yin wato abin da ya shahi karatun wato aikin hajji wasu kawai sun tai ne haka suna bi abinda aka yi kawai suna bi abinda aka yi suna bi kawai suna bi dan wasu in ka duba irin wasu kasashen masu in aka zo hatta da irin mutun yazo yayi ta addu'a da zai addu'a jama'i suke dai zai shiga da mikuro ya janyo su gaba yana rabbana suna rabbana kamar yanda ake yin yara a fasali kuna yi mana haka za zo ana dawafi suna ta addu'a haka sai allahumma kaza da kaza azo safa da marwa kaje na inna safa wal marwata bi sha'airillah haka sai suna maimaita suna maimaita suna maimaita suna maimaita haka suke ta yi to ka gani abinda yake so kuma kai ka dauka kai kai kadai taka kamar yanda sunna ta karanta to wanda ya mutu wanda yake aikin hajji baya rihe kanshi wanda yake ihrami ko ka dauki umara ko ka dauki niyya haji bakari e kanka da huskarka to haka idan ya mutu ba za a rihe mushi ba wato huskar shi da kanshi kenan lokacin da za a ruha shi a sitirte shi ba za a mushi ba saboda hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa bainama rajulun waqifun bi arafa yayin da wani wato mutun ya kasance yana tsaye a arafa ya hau arafa kenan yana dauke da aikin haji id waqa an rahilatihi fa waqasathu sai ya fado daga saman wato taguwar shi taguwar tashi fa waqasathu sai ta taka shi ta taka mushi wuya aw qala fa aqasathu ko ta taka mushi wuya ita taguwar tashi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين كوانكي شي دا روا دا ابن دا يشاهي كما مغريا سنن كللبي شي في ثوبين اتكن توفا بيو وفي روايه في ثوبيه اوت روايه كما اتكن توفا كون شي وندا سكي غدا بيو وندا احرام شي دامن غدا بي ني غدا وندا زكاي ازاري دا شي غدا كما وندا زاا rataya a sama to annabi sallallahu alaihi wasallam a tarwaya nuna cewa a rillibe shi da wannan ihramun nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tuhannituhu wa fi riwayatin wala tutayyibuhu annabi yace kada ku sa mishi turare saboda wanda yake aikin haji bai sanya turare idan ka dauki harama baka fesa turare yace wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu kada ku rihe mishi kanshi kuma kada ku rihe mishi huskar shi yace fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiyan saboda za a tada shi a ranar tashin al-qiyama yana talabbaika allahumma labbaik yana ta kiran ya amsa ma Allah ya amsa ma Allah saboda shi mai haji da umara abinda yake wadi kenan da ka dauki harama daga miqati abinda ake so kai ta yi wannan ita ce talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak haka zakkaitai har sai ka safke har sai ka je ka isa wato abin da ya shafi birnin wato Makka ko kuma ka safke wato abin da ya shafi aiki kenan anan malan da ya kawo mana wannan hadisin da ya nuna mana mahallin shahidi menene shine annabi yace kada a rihe mushi huskar shi kuma kada a rihe mushi kanshi kenan shi wanda yake aikin haji idan ya mutu kawai da ihramin nan nashi malamai suka ce shine za a lullube shi yana a ranar tashin alƙiyama an tashi shi ma yana ta labbaik allahumma labbaik kamar yanda mun sani kowa yana tashi ne akan wato abin da ya kasance yana aikata zai tashi yana labbaik allahumma labbaik kaga wannan yana daga cikin alama ta kyakkyawar abin da ya shahi mutuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan mallan abu na gaba yace ha'un an ya'jilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idha bana mauti yace a gaggauta shirya wanda ya mutu a gaggauta shirya shi a gaggauta fito da shi a je a binne shi idan ya mutu ba a jinkiri idan mutun ya mutu a ce a jinkirta ba a jinkirin wannan me ake nihi da gaggawa nan ba kawai ba daga mutun kuma ya yi dogo suma a dauke shi wuwu ba haka a je a binne shi a ba wannan ba shi yasa mallan yace ma nan idza bana mauti sai an tabbatar da cewa lalle hakika ya mutu wani misali yanzu a irin zamani likitoci daga an zo an sani wani ya mutu ko bai mutu ba kenan idan ya tabbata wani ya mutu abinda ake so shine a gaggauta zuwa a binne shi saboda me saboda hadisi da yazo daga Abi Huraira marfu'an asri'u bil janaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku gaggauta kai jana'iza wato aje abin ne da mallan yayi tantantan yace sayati bi tamamihi fi fasl wato 47 hadisin zai zo a cikin shi gabaki ɗayan shi a fasali na 47 a gaba cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asri'u bil janaza wato ku gaggauta kai wato jana'iza gawa idan an mutu ku gaggauta ku kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan gawa dan mutumin kirki ce mutun ne wanda yake da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkhairi ne za ku je ku kai shi wajen shi idan kuma sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallam sharri ne za ku je ku rabu da shi wato ku rabu ku samke shi daga kafadunku au kama qala sallallahu alaihi wasallam idan shi yasa idan mutun ya mutu abinda ake so a gaggauta kai shi abin ne shi abu na farko a gaggauta gyara shi idan ya mutu a ce a jinkirta ayi kaza wannan wato duka bai dace ba illa idan ya zamanto wani abu ke da kai muhimmi wanda shari'a ta ba da iznin cewa wato ayi ta'jilin wato janaizar shi abu na gaba malam yace an yadfanuhu fi baladil ladhi mata fi sannan mutum abin ne shi a garin da ya mutu garin da ya mutu abin ne shi anan yace wala yanquluhu ila ghairihi sawka a kai shi wani gari a ce a dauke shi daga wannan ya mutu a wannan garin a ce a yi an kai shi waje kaza li'annahu yunati al-isra'u al-ma'mur bihi fi hadisi abi huraira al-mutaqaddim saboda malam yace yana kore wato abinda shari'a tace a gaggauta kai mutumin da ya mutu saboda hadisin nan da muka gana abi huraira annabi yace idan mutun ya mutu a gaggauta kai shi to ku kuka ce an dauko shi daga gari kaza an medo shi kaza kaga ai an saba ma abin da ya shafi shari'a ita kuma abin da kullun shari'a ita ce a gaba kafin wasu abu na bayani Allahumma sai dai in ya zamanto misali akwai wani uzuri wanda shari'a ta ba da dama haka nan misali shine misali ka dauki wani dan uwanka kun tayi wata kasa a irin wannan zamanin an tayi jiyya ko bai da lafiya sai ya mutu a can da ya mutu a can kuma ya zamanto inda kasashen da za a zo abin ne inda za a binne shi makabartar sai an sai saboda akwai kasashen da har yanzu makabarta he ga sai sai ka sai inda za a binne maka naka in ya mutu shi yasa wasu in kuma kasashen zaka gani fami suna da makabartar su wannan makabarta ce sun sai wani kare guda kawai famin su ake binnewa to idan ya zamanto bukku da kuma kudin da zaku iya sai ko kuma a ce kudin da za a sai wasu miliyoyi ne wanda ba za ku iya ba ko kuma in za ku yin ma akwai cutuwa to wannan malamai suka ce ba laifi a medo shi daman kuma la'alla ya zamanto tiken da aka sai ta jirgi alere turji kenan zuwa da dawowa ce kenan wannan babu laifi ana iya a dawo da shi kasai shi ko kuma ya zamanto misali wurin bancin wurin da za a sai sai an sai sai wurin da za a binne shi sai an sai ko kuma akwai wata cutarwa game da abin da ya shafi a binne shi a can kenan wannan shi ma babu laifi wato a medo shi wato garin nashi sai a binne shi wato anan amma dai sabanin ya zamanto cewa ya mutu a can kuma a dauko shi a ce sai an kashi wani waje wanda idan ka duba irin wannan lokacin abubuwan da ake yi da yawa lasiyama wanda suka shahi shuwagabanni ko kuma aikin wanda yake aikin gwamnati ko kuma wani abu daban yanzu zaka ga wani a ce wani tsohon shugaba ya mutu ko kuma wani wanda yake aikin wannan ya mutu a ki zuwa binne shi sai an jira president ya dawo an yi levée de corps ake cewa ko menene an je an kai shi assembly ba san ina ne yake falai an zo an zamna an yi discours duk wai yana macen wa kaga wannan duk shari'a an saba ma shari'a sannan kuma ba a je ba abin ne shi a can wai sai an kai shi garin su sai an kai shi garin su a je abin ne shi tukun a je can abin ne shi to kaga duk wannan an saba ma shari'a sai mutun ya mutu ya manta ma da ya mutu a zo ana tukun za a je abin ne shi kaga wannan wato a saba ma abin da ya shafi shari'a zan mu gani hatta da wasiyya idan ka bada ta ta cewa idan ka mutu a waje a dauke ka kai ka waje kaza shi ma ta saba ma shari'a ta saba ma shari'a saboda ita kuma wasiyya idan ta saba ma shari'a ba a tanfizin ta ba a gabatar da ita saboda misali Allah ya kadarta ka mutu a can in dai ba wata cutarwa bake da kai abin ne ka ci shine kai wasiyya kace in na mutu a waje kaza a medo ni garin mu kaza to in ba irin me ake cewa wani cutarwa ke da kai ba kamar misali wanda muka ce sai ka sai waje ko kuma wani uzuri wanda na rayuwa wanda ba sai wani a gaba ma zai hutu kenan in ba irin wannan ba bai dacewa saboda saba ma shari'a ne duka wannan wato abubuwa ne wanda dai la'alla in ka mutu a gari kace abin ne ka waje kaza abin ne ka
to wannan in aka in babu cutarwa babu cin karo da musulunci addinin musulunci ba laifi aje abin ne ka amma in ya zamanto akwai cutarwa ko kuma akwai taka shari'a to bai halatta aje abin ne ka sannan kuma fa ba wai kai wasiya bane ba a waje ko a makka ka mutu aka binne ka in dai matakar aikin ka ba managarci bane batta batta mu anan koyi eh ba wai abin ne ka bane wai a ce sai an miro ni nan da magaram garin addini an binne ni anan a ba wannan magane ko ko a makka ka mutu in dai bakka da baka cika ba imani bakka da aikin kirki muna hukanda da kahuran da aka yi gwagwarmaya da su a ina suka mutu a makka idan kaga ba wai daga inda aka binne ka bane ba ba daga inda aka binne ka bane daga aikin ka ne yana shi yasa malamin yace anan a binne shi a garin da ya mutu abin da ya mutu a inda ya mutu a binne shi kada ya zamanto an dauke shi an kai shi wani waje sai dai in ya zamanto akwai wani uzuri na shari'a wanda idan ba haka nan ba akwai wata cutarwa lidhalika malamin yace walidhalika saboda haka qalat aisha aisha da Allah ta tabbata gare ta take cewa lamma mata akhullaha biwadi habasha fahumila min makanihi lokacin da wani dan uwanta ya mutu a wadi na habasha sai aka dauke shi daga wannan wurin aka kai shi wani waje aka binne shi tace ma ajidu fi nafsi wallahi abinda nake ji a cikin raina au yuhzinuni fi nafsi illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makanihi tace yana bakanta mini a cikin raina da ba abin ne wannan dan uwan nawa a inda ya mutu ba a inda ya mutu shi yasa zan mu gani hatta da Sa'ad lokacin da ya mutu a Makka ka gani wanda ya hijira daga gari idan ya zamanto kai hijira daga gari garin ka wuce ka koma wani gari na musulunci to ba a so ka koma garin kuma da zama kamar misali muhajirai wanda suka yi hijira daga Makka suka zo Madina ba za su koma ba Makka su zauna to shi a Makka ya mutu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a ce ba dauko shi aje a kai shi Madina a binne shi inda kenan ya halatta shari'a ta bada kenan dauko shi za a yi saboda a shari'ance bai halatta ya zamanto ka je inda kai hijira ka wannan ka koma da zama a can haka kuma bantin shi lokacin da Sa'ad bin Ubada ne in ban manta ba bai da lahiya a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi da yazo ganin shi yana tunanin zai mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi ba idan ka mutu ma daukan gawar ka zan mai mutu kenan duka wannan dalili ne wanda suke nuna ba a samu ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai cewa idan mutum ya mutu a wani gari a dauke shi wato a medo shi garin su ko kuma wani abu makamancin haka duka wannan abu ne wanda yake ya saba ma shari'a Allahumma muka ce sai dai inda ko wani uzuri wanda idan ba a yi ba haka nan in akwai wata cutarwa wanda a kawo ka makabarta ta musulmai abin ne ka wannan shine yafi wanda zaka samu addu'an mutane wanda suke yin wasu wasiya zaka ga wai mutun yayi wasiya ya ce abin ne shi a gidan shi ko kuma a dakin shi ko a masallaci kaza kaga masallaci ba abin ne mutum ba abin ne mutum a makabarta masallaci ba wajen binne mutum bane ba da sai ma idan ka duba wasu daga cikin shehunne kaga an sa su cikin masallacin da su an binne su ko kuma wani an binne shi a gida ko kuma wani tsohon shugaban kasa a kai shi wani waje can daban a binne shi ko wani sarki a binne shi a waje kaga wannan duk an haramta mata abubuwa da yawa yanzu kai mutu kace a binne ka a gidanka ka gani diyanka da jikoki kai ka tunzura su daga an ce akwai na aka binne babanka ko kakanka kaga da daraba abin nan yiwa zai bi cha za a an binne wani tsoron wajen za a rangabe ka zo ka sa musu kunci busu da rawa cikin gida amma akai ka makabartan musulmi yanda duk wanda yazo makabarta zai ma musulmi gabaki ɗaya addu'a ta shaheka a gida kuwa zai ma ata suna tsoron kawai in suka yi kwana da sai dai an tuno da kai a ma'adda to can kuma makabartan musulmi idan aka binne ka dukkan wanda zai zo kai hucewa mutum in zai akwai addu'a da shari'a ta ce a ba da ayita wanda zaka nema ma in makabarta addu'a ka nema musu gafara ga mutane bila adadin suna zuwa wato ziyaran makabarta ga zuwa da ake a binne mutum wanda ya mutu a cikin addu'a da ake zakka ma in makabarta gabaki ɗaya addu'a kaga tana shafaka amma an binne ka a gida batta shafaka an binne ka a wani waje batta shafaka an binne ka a can wani waje batta shafaka Allah subhanahu wataala ya datar da mu qala an-nawawi fil azkar imam an-nawawi a cikin littafin shi al-azkar yake cewa wa idha awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tunfadh wasiyatuhu kaji imam an-nawawi yake cewa idan mutun yayi wasiya cewa idan ya mutu a dauke shi daga garin da ya mutu a kai shi wani waje kaza yace wannan wasiyar ba za a zartar da ita ba saboda mi fa inna naqla haram saboda a gusa shi a kai shi can wato haramun ne alal mazhabus sahih akan mazhaba wanda tafi inganci al muhtar wanda take zababba alladhi qalahu al aktharun wanda mafi yawa daga cikin malamai wato ita suka fadi wa sarraha bihi al muhaqqiqun masu tahqiqi malamai wato da ita wato suka zamanto sun zartar kenan wannan wasiya koda mutun yayi na cewa wato akai shi wani gari a binne shi to wannan wasiya ba zai zamanto ba an zartar da wannan wasiye sai dai idan ya zamanto akwai abin da ya shahi wata cutar wato wannan shine malamai suka ce babu laihi wato ya zamanto an zartar da wato wannan wasiyar da yi ko kuma a dauke shi a kai shi wato abin da ya shahi wani gari malam yace zayun abu na gaba wanda ya halarta ga wanda ya zamanto yake kan wanda suke wato masu abin da ya shahi wanda suke nan mamaci ya mutu shine yace an yubajir ba'dhum liqada'i daynihi min malihi a zamanto a samu wasu daga cikin mamatan kahin abin ne mutum ko ake magana wannan ce an yubajir ba'dhum liqada'i daynihi min malihi su gaggauta zuwa a biya ma wato wannan bawan Allah wato abin da ya shafi bashi sai da wannan in kawo ku ku suka littattawan ku insha Allah kenan ya zamanto an biya mishi bashi yanzu idan mutum ya mutu a cikin dukiyar shi abu na farko da ya kamata a yi shine a hudda kudin da za a shirya gawar shi za a sayi likafani in akwai sayan makabarta a sayi in babu a je a sayi a biya wanda zai yi rami a sayi itacen da za a binne shi da wannan duka wannan a cikin dukiyar mutum idan aka hudda wannan sai abin da zai biyo gaba shine wato bashi a gaggauta neman zuwa a biya ma mutumin nan bashi mu kuma sabanin yanzu kaga mutun sai ya mutu yayi wajen kwana da kwanaki can wajen wata guda ko sama da haka wasu tukun kaji wani daga cikin an uwan shi wanda Allah subhanahu wataala ya taimaka da imani da kaji ya tuno yace wani abincika kowa yake bin shi bashi kaga wannan an saba ma shari'a kuma kun bar shi cikin kunci saboda dukkan mutumin da ya mutu da bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani matsayi da ya cancanta a kai shi to ba za a kai shi ba har sai an biya mishi wannan bashi wanda idan muka duba a farkon musulunci farko Annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka kawo gawa zai tambaya wannan gawa akwai bashi akan ta idan akwai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya shin ya bar abin da zai biya idan aka ce bi bari ba annabi ya ce to ku mishi sallah shi ba ya mishi ba sallah an kawo wata gawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya shin akwai bashi akan shi aka ce eh akwai ayati ya bar abin da zai biya bashin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi eh tukun annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallah aka kawo wani shi ma ya tambaya akwai bashi aka ce eh ya bar abin da zai biya bashin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mishi ba wato sallah har Abu Qatada wani da aka zo aka kawo aka ce abinda ake bin shi bai wuce ba dinari biyu Abu Qatada Annabi ya ce da a je a yi mishi sallah to kan Abu Qatada yake cewa ya Rasulullah bashin ya dawo kaina ni zan biya to kan Annabi ya yi mishi sallah da aka kwana biyu Annabi ya tambaye shi shin ka biya mishi yace a da saura dai har yanzu bai biya ba yace to ka biya mishi saboda dukkan wani matsayi da mutun ya cancanta a kai shi ba za a kai shi ba saboda wannan bashin da ake bin shi kenan abu na farko mutun in ya mutu bancin an hudda abinda za a jahaza gawar shi za a daidaita a je a binne shi to a nema a je a biya mishi bashi daga cikin dukiyar da ya bari za a je a dauka a biya mishi bashi dukkan wanda yake bin shi bashi a tambaya in kuma ya rubuta cewa wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza kenan sai a dauko wato wanda za a bashi wato kowa a biya shi bashi koda ko dukiyar duka zata kare koda duka dukiyar zata kare a wajen biya mishi bashi wannan shine abin da shari'a ta wato ta bada ta karantar shine ya kamata a fare shi yasa malamin nan yace an yubadi rabaduhum liqada'i dainihi min mali su gaggauta biya mishi wato bashi daga cikin dukiyar shi yace walau ata alaihi kullahu koda dukkan dukiyar zata kare akan biya mishi bashi fa in lam yakullahu malun fa ala dawla an tuaddi anhu in kana jahda fi qada'i idan ya zamanto dukiyar tashi batta isa a biya gadan shi to bata isa ba an biya wasu kuma ga su nan to idan har mutumin a rayuwar shi lokacin yana da kokarin yana da niyyar zai biya bashin wannan to haƙi ya koma wajen wato hukuma wajen shugaba aje baitul mal aje trezora dauko kudi minister de finance ya huddo aje a biya wannan shari'a haka ta dora shi yasa shugabanci wallahi wala gare shi shi yasa da mutane sun san shugabanci yanda yake da ana kiranka a baka kai ne governor ko kai ne shugaba kaza ko kai ne president mai gaba daya da zaka tsire annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abazar yace kada ka nemi shugabanci saboda kai na ganka mutun ne mai rauni kada ka nemi shugabanci wanda ne shi shugabanci ba neman shi baki mu kuma yanzu mu nema ne aki har a wuto ni ku zabe ni kaga ai akwai matsala wanda ya ishi wato wanda yake neman shugabanci ko kuma ya ishi wanda yake shugaba da talakawa a kasan shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya bashi walicin wasu al'umma ya mutu a lokacin da ya mutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi alhali ya ha inci wannan wato al'umma ya yaudare su bibiya su ba haƙƙin su ya cuce su ya zalunce su annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa illa adkhalahu Allahu an-nara face sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi huta a wata ruwaya ce bejin kamshin aljanna kamshin ta ma beji wanda kamshin aljanna ana jin shi tun daga tahiyyar shekara 500 inji annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wanda ya mutu shugaba ya mutu ya cuce al'umma ya yaudare su ya zalunce su haƙƙin su bai bashi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace bejin kamshin aljanna to kai yanzu wannan a ce kai shugabanci wahala gare shi wanda idan ka duba abubuwan da yawa ne dukkan wannan al'umma da take kasar kafa dukkan ta ba wani cewa a zo a ce ma kauye kaza cikin jihar da magarin karkashin kauye kaza a kauyen ma karkashin wani kauye ce wani ya kwana da yunwa a garin wani ya mutu saboda yunwa nawa suka mutu saboda yunwa a tambaye ka ya akai kai ne shugaban su dukiyar al'umma a hannunka ya akai ba magana kuma kace baka sani ba kuma ka mishi shugabancin mutane baka san sa ba kaga akwai matsala shugabanci wallahi matsala gare shi shi yasa idan aka baka koda shugabancin abu ne dan kadan yi kokari in ka iya kai matukar kokarin yin adalci kada ka samu a ce ka zalunci wani a karkashin wannan barantana ka zaman to kai ne shugaban daula ga baki daya kuma a cikin daula kuma kake zalunci kake daukan dukiyar al'umma shi matsalar sata gwamnati wanda ka saci na mutum wanda yake ka san shi na san ka wanda shi kadai ne na gwamnati population in Niger na ben sanku million to in ka saci jika 100 ko ta ben sanku million in wannan duka a ranar lahira suna da haƙƙi to kake gani in ɗan fartun ku sun yahe a ɗan fartun kuma kadai a ɗan fartun ku kadai ma ba a samu ba duka su yahe shi yasa wallahi abin da ya shafi shugabanci akwai hadari Allah subhanahu wataala ya kare mu idan mutun dai ya mutu yana da kokarin zai biya wannan bashin bai samu waduke shi ta biya duka akan daula akan kasa aje baitul mali aje trezor a biya mishi wannan bashin fa in lam tafal idan bata yi ba haka wa tatawwa bidalika ba'dhum jaza wasu daga cikin ƴan uwan shi suka yi kokari wato suka zamanto sun biya mishi wannan bashin shi ma yayi in kuma aka zo wani yace ya yahe shi ma yayi misali an zo wani ka ce kana bin wani kudi eh wallahi ina bin shi wani amma na yahe yanzu ya riga ya mutu na yayi to yayi akwai wasu wanda suke cewa wai in ya mutu kace ga yayi bai yahu ba a'a dukiyar ta kace ka yahe ya yahu ai da man ya mutu saboda ya mutu ne ka yahe mishi in kuma baka yahe ba a biya ka wani zaka gani shi bai je bai tambaya bai zo bai tambaya yace ina bin wani bashi kuma bai yahe ba kuma yaje ya koma gehe ya tace wallahi wani ho na shiga ma ban san bai azan wani ya tafi da dukiya da yawa to kaga ai wannan sai kaje kana neman ma ya zakai kai ta dora ma kanka abin da ya shafi zunubi Allah subhanahu wataala ya kiyaye bala yace wa fi zalika ahadithun taraha fil asl akan haka akwai wasu hadisai wanda zaka ganin sai wato ala cikin asalin littafin kenan cikin ahkamul janaiz in ba talkhisin ba bala yace wa hadithu anas radiyallahu anhu da hadisin anas irda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa dakhalna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun shiga wato wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi sayf mun shiga wato tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga wajen abi sayf wa kana ta'iran li ibrahim alaihi salam ya kasance wato ta'ir nan yana nihin abin da ya shafi zauj kamar yanda malam ya kawo yace wanda ya reni wato ibrahim alaihi salam fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ibrahima qabbalahu wa shammahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya karbi wato ibrahim ya jin ya gama shi a jikin shi ya sumbace shi yace summa dakhalna alaihi ba'da zalika wa ibrahim yajuru bi nafsihi faj'alat aynai ayna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tadrifan bayan wannan suka shigo kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin ibrahim ran shi ta kusa huta annabi sallallahu alaihi wa sallama idanuwan shi suka kasance suna zubar da hawaye fa qala lahu abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf yake cewa wa anta ya rasulullah yace har kai ma ya rasulullah kana yin kuka kana yin hawaye irin da gashi na mutuwa fa qala sai yace mishi ibn auf yace ya kai dan auf yace inna ha rahma yace ai wannan rahama ce a wani lafazi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wato wajen ɗaya daga cikin ɗiyan matan shi wato yana ihtidar zuciyar shi tana ta motsi zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam sai hawaye ya zubo mishi aka tambaye shi har kai ya rasulullah saboda sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da ya shafi kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan rahama ce wadda Allah subhanahu wataala yake sa ta a cikin zakatan wato bayin shi ko kuma bayan zakatan bayin shi wanda ya ga dama na'am ina ne muka karanta li qada idaini na'am boko da wannan nusa a ciki babu wannan bayanan da muke karanta cikin eh to kenan sabani ne yoni ban shiga ba sabon babin ma tayyo a cikin sabon babin ne yasa su kenan wannan baban daga ina ya tsaya daga taraha fil asl kenan daga nan ya tsaya kenan da ya ƙara wa hadisi Anas ya shiga cikin wancan baban to ba laifi kenan mun gama shi a cikin wancan baban kenan malam da yayi bayani kenan game da wannan abubuwa wanda suke akan dukkan mutumin da a gaban shi wato wani ya mutu ko kuma yake halarci lokacin da wani ya mutu ko kuma a wajenka wato wani bawan Allah ya rasu kenan dukkan wannan abubuwa wato su ne suka zamanto a kanka bayan wannan mutumin ya mutu na farko shi ne wato ka rihe mishi wa ka shahe mishi idanuwa na biyu ka yi mishi addu'a na uku ka sitirce dukkan abin da ya shahi jikin shi ka samu wani mayahi ko wata dara ko wani wannan ka sitirce mishi mallan yace amma idan ya zamanto muhrim ne yana dauke da ihrami ta umara ko kuma ta haji to wannan zakka sitirce shi gaba ɗaya banda kanshi da fuskar shi saboda shi wannan za a tada shi a ranar tashin alkiyama yana wato labbaik allahumma labbaik kamar yanda yake a hadisi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi haka kuma bincin wannan a gaggauta zuwa wato abin ne mutum kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi asri'u bil janaza haka kuma wato bai halatta ya zamanto a dauki gawan nan daga wani gari a ce ayi an kaita wani gari sai dai in ya zamanto akwai wani uzuri koda ko wasiya yayi inde ba wannan inde ba wani uzuri bake da koi na shari'a wanda shari'a ta halattar da cewa ayi haka to wannan bai halatta wato ya zamanto an dauki gawar shi daga wani waje an kaita wani waje kuma abu na gaba mallan yake cewa a gaggauta wato abin da ya shahi biya mishi wato bashin shi idan ya zamanto koda dukiyar gabaki ɗaya za ta kare wajen biyan bashi to wannan shine abin da ya shahi shari'a wajibi ne a biya mishi wato wannan bashin shi sai mallan yace mana fasali na gaba kenan fasali na hudu kenan wannan bayanan suna cikin fasali wato na gaba nan kenan na san nuskar ce ta sha bamban da ta hannunku mallan yace mai juzu lil hadirina wa ghayruhum abin da yake wato ya halatta ga wanda suke kusa ga mamaci ko kuma suke wajen da mamaci da kuma wasunsu shine mallan yace wa yazuzu lahum kashfu wajhul mayyit wa taqbiluhu bayna aynayhi لتقبيل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والبكاء عليه ثلاثة أيام لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا هلتا متن يا مت إذن كازو أكان أن رهيش ألل لبيش قباكي ليا يا هلتا إذن كازو كبوليش كغنش هما كسنباتيش ديك ونن يا هلتا سبو دمي حديث أبو بكر أبو بكر يرداء الله تتبتا أغريشي lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu shine yace aqbala abubakar radiyallahu anhu ala farsihi min maskanihi bisunhi abubakar ya gabato tunda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu abubakar bai wajen yana wata unguwa can da ake ce mata sunhi tana wajen kabila akwai gidan shi a can yana da wata mata to yana can mutane sun rudu gabaki daya har Umar a cikin masallaci ya zare takobi yace wallahi duk wanda ya kare cewa annabi ya mutu zan sare mishi kai yace annabi bai mutu ba ya tahi ne ya gana da ubangijin shi ya dawo mutane sun rudu gabaki daya kowa ya an shiga cikin wani irin damuwa sai Abubakar lokacin da yazo hatta nazala har sai da ya sabka daga saman abin hawan shi fa dakhala alal masjid sai ya shiga cikin masallaci wa Umar yukallimun nas Umar yana yi ma mutane magana yana ce musu dukkan wanda ya kara cewa wa annabi ya mutu zan sare mishi kai kun san Umar da zahi fa lam yukallimun nas hatta dakhala ala Aisha Abubakar da yazo bai ma ba mutanen duka magana sai ya shiga wajen Aisha Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ya Abubakar in ce da yashi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake armada ita sai ya shiga wajen ta فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة سيغا النبي صلى الله عليه وسلم غاشنا ان ريحي شي واتو ان ريحي جكين شي gabaki daya da burd wanda yake mai kabri na irin kiran Yemen fakashafa an wajhihi Abubakar sai bude wato huska annabi sallallahu alaihi wasallama summa akabba alaihi faqabbalahu bayna aynayhi sai Abubakar ya durkuso ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallama anan tsakankanin wato abin da ya shahi idanuwan shi summa baka sai Abubakar ya kuka fa qala yake cewa bi abi anta wa ummi ya nabi Allah yace zan fanshe ka da rayuwar mahaifina da mahaifiyata ya kai ma'aikin Allah ya nabi Allah ya kai annabin Allah yace la yajma'u Allahu alayka mautaini ai Allah ba zai hada maka wato abin da ya shahi mutuwa biyu ammal mautata allati alayka faqad muttaha ce mutuwar da take akan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ka mutu wa fi riwayatin laqad mitta mautata allati la mauta ba'daha a wata riwaya Abubakar yake cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama kawai mutuwa wadda take babu wata mutuwa bayan ta wanda mutuwa ita kadai ce idan ka mutu kawai daga an tada ka ba wata mutuwa ba a ce ba wane ya mutu ya dawo in dai babban mutuwa ce karaman mutuwa ita ce mi ita ce barci suma da barci ya to barci ne ita ce karaman mutuwa zan mu ce tunda Allah subhanahu wa ta'ala mi yace Allah yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shike karbar rai lokacin mutuwarta da wadda bata mutu ba a cikin wato barcinta. Fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma al-aya. Idan barci kamar Hausa da suke cewa barci kanan mutuwa, to amma waccan ita mutuwa daga kayita idan ka tashi kawai a ranar tashin alkiyama ne an tada ka, kuma wannan babu wata wato abin da ya shahi wato mutuwa bayan ta. Kinan nan Abu Bakar da yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan, sai yazo ya dawo wajen mutane, da yazo wajen mutane sai ya sanar da su, yake cewa a cikin hudu bashi da yake, yake cewa ya ku mutane ku san da cewa dukkan mutumin da ya san yana bauta ma dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu, dukkan kuma wanda yake bauta ma Allah to Allah subhanahu wataala yana nan rayayye ne wanda baya mutuwa. Abu Bakar sai karanto musu aya, wata aya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya karanta musu wannan aya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama zai mutu kuma su ma za su mutu, ko kuma wato waccan aya وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, اي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بي كسنجي با واتو سي دي وني منزو قد خلت من قبله الرسل واتو وس منزني سن وچه غباني يتي وا اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, شين ينزو الله يكي تيوا النبي idan ya mutu ko kuma annabi idan ya an kashe shi ko ya mutu za ku juya hannun agogo baya ne ku koma ka hurci ko kuma ba wannan ba. Umar yake cewa he yaji wallahi kamar rannan ne aka sabko wannan aya, irin rudu da ya shiga har ya manta da wannan ayai akwai ta a cikin alqur'ani. Daga nan kawai sahabbai sai suka washe da kuka da damuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu, wanda kenan malan nan ya nuna mana cewa akwai halaccin mine ka sumbaci mutum bayan an rihe shi, haka akwai halaccin wato kai kuka na kara bu da dan uwanka, amma kuka fa yawa hawaye ne da irin wani bakin ciki na damuwa da zaka shiga, irin saboda hawa bakin cikin da kake ciki dole hawaye su ringa zubo maka irin tausayi da rasuwar da aka yi maka, amma irin wancan kukan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta. Barma Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisi innal mayyita la yu'azzab bi wukai ahlihi aw kama qala, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle mamaci ana yi mushi azaba da kukan da ake yi mushi, irin wannan kukan wayo mun mutumin lalace kaza da kaza, ana ta wannan maguzanci, ana ta wannan abubuwan, to sunan yana sababa a maka azaba matukar, wato ka san idan ka mutun za a maka wannan. Saboda misali ka sani, misali kana cikin wani liye ko kuma wani gida ko kuma wani wuri wanda suke yin wannan, to tunda wuri kace to niwa idan na mutu ka wanda ya mun wannan koke koke kuka na bakin ciki na damuwa wannan hawaye babu lahi shari'a ta halalta halalta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahama ce Allah subhanahu wataala yake sa a cikin zukatan wasu daga cikin bayin shi, idan Allah ya sa maka ita har kai hawaye wannan ba lahi bane, amma wancan to kai wasiya kace kada wato ya zamanto a yi maka duka wannan, wato ka ayi ihun wannan, eh ihu ne wannan a rasmi, wanda kuma har an ce har daukan masu yi ake, akwai wanda su sune gwannan kuka idan an zo wajen mutuwa za su zo a ce to daga waccan kwana zan mu hara ko daga ina, eh an yi a ku bari mun garin hunan mun tsinkaye maza an zo kawai a kwasa, to duka wannan wato haramun ne, wato Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya haramta shi. Ganin lokaci yayi, kin insha Allah za mu tsaya anan da fatan abinda muka fadi daidai, Allah subhanahu wataala ya bada bulada kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatan.